السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مالك سعدي بن محمد daga nan Kaduna Almadani. Zaman lafiya uwa shine jagorar rayuwa kuma shine abin da Ubangiji ya haifar da al'umma akai in bai hada su zama al'umma daya uwa daya uba daya a Al-Qur'ani ba wuri daya ba ba wuri biyu ba yana cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ce al'umma daya wa ana rabbukum fa'budun ni ne Ubangijin ku bauta ni wani wuri ya ware mutane gabaki daya ya ce musu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku bauta ma Allah ta'ala daya wanda ya halice ku daga rai guda wani wurin ya ware masu imani musulmai kadai ya ce musu innamal mu'minuna ikhwa su mu'minai ɗan uwan juna ne ashe idan muka waje gabaki daya bayin Allah da wanda Allah ya so shi da rahama yayin shi yana musulmi da wanda Allah karkashin hikimarsa da garin damansa da kulawarsa yayin shi ba musulmi ba duk ya kamata su gane ashe manufar su guda ne wajen manufar rayuwa idan aka ce babu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu shakka za a yi asara ta rashin addini da kuma rashin kulawa da juna domin idan babu zaman lafiya addinin musulunci baya tafiya sallah ba ta yiwuwa sai ana zaman lafiya azumi ba zai yiwuwa sai ana zaman lafiya gangantaka ta makwabtaka ba ta yiwuwa sai ana zaman lafiya auratayya ba a samu da sai ana zaman lafiya haihuwa kyakkyawa ba ta samuwa sai ana zaman lafiya gabaki daya addinin bai samun gudana kamar yadda ya kamata sai ana zaman lafiya kari da karau akan haka idan muka lura mu yan arewacin Najeriya duk mafi yawan abubuwan mu ya riga ya rushe ba wani abu ya kawo ba rashin zaman lafiya ne yau idan muka lura mu arewacin Najeriya hatta lemon da zamu sha ko na rake ko na kwalba ko lemo na tsami ko na zaki sai ka samu ba arewa ake yin shi ba da ku idan mu manta ba kana cibiya ta yan kasuwa idan ban manta ba Maiduguri cibiya ta yan kasuwa idan ban manta ba Kaduna cibiya ta yan kasuwa yau ga shiga baki ɗaya komai ya mutu al'umma sai zama su yi karkashin gada babu karatun kirki babu abin da zamu iya yi ya kamata ɗan uwa mu tsaya mu kawunan mu faɗa da mu musulmai da kirista bala'i idan ya sako daga wajen Allah baya ware kirista baya ware musulmi yau idan ka tare mai sai da alewa da zaka duba alewan nan idan kido suka samu yinta ake ko dai a kudanci ko a yammaci duk abin da ka samu a Najeriya yau babu wani abu da arewa da ake samu bayin Allah idan ma shiri ne aka yi a haka wasu don su karya arewacin Najeriya su gane Ubangiji ba zai kyale su ba ashe ni da kai ya kamata mu zauna su hankali mu zauna wuri daya kan teburi daya don mu gaya ma junan mu gaskiya ka duba dukan kamfanonin da ke banfai a Kano dubi masaka da ke jihar Kaduna dubi manyan wurin ajiyar store store da ke Lariya dubi wurare daban-daban da ke hanya in ka kama daga nan har Lukoro in jirgi ke tsayawa ya parking ya aje kayayyaki yau duk wannan da ke baka labari sai dai labari sai tarihi babu daya ba ma jirgin da ke kawo kayan bana tada ma a mai masauki yau duk wannan sun kuma wurin kwanan tsera wurin kwanan kannuka an kai shi an rufe wani wurin madiya mutu bayan Allah mun taba zama mai tunani Allah muke roƙo ya bamu ikon jajircewa ya bamu ikon gane daidai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.